mai zama za ta wuce gida na aure take rayuwa mai inci da babu kunci cikin ya hankuri ka nazumin kulli dadi
More music at houseofsongs.com.